ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي كدر تامن حقوة أولا يمتنا صبر يومنا بيوغ وتعالى تقوص هجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدو ديا دريه دو داربعين دوكو wanda ya dace wa hudun watan uku miladiya ta 2022 na aiwa biyar ga watan uku shekara ta 2022 wannan zai zamanto darasi na 21 a cikin littafin al-aqidatu as-safariniya. Muna cikin fasli wanda yake magana akan abin da ya shahi ambatan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda bali yake ta faslun fi dhikri sahabati alkirami radiyallahu anhum. Fasali da yake magana akan abin da ya shahi ambatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa laysa fil ummati bit tahqiqi fil fadli wal ma'ruf kas-siddiqi wa ba'dahu al-faruq min ghairi iftira wa ba'dahu Usman fatru kilmira. Wannan baiti na biyu a cikin wannan fasali anan muka tsaya, wanda an gama bayani akan ko kuma an dauki wani bangare na abin da ya shahi rayuwar Umar ibn Khattab, wanda shine a cikin al'ummar nan mutum na uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan shi Abu Bakar, bayan shi Umar. Yanzu shine malam zai shiga mana bayani akan na hudunsu. Yace wa ba'dahu Usman, bayan Umar al-Faruq yace sai Usman ibn Affan. Yace fatrukil mira, kabar wani jayayya, ba wata magana akai ta jayayya. Ya'ani waɗannan mutanen haka suke ajire, kamar da mun karanta hadisi Abdullah ibn Umar alai yace sun kasance suna hudi suna karawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma yana raye a cikin su, cewa afdalu hadhihi al-umma, mafifici a cikin wannan umma shine Abu Bakar, sannan Umar, sannan Usman. Suna hudin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana tare da su. To akwai bayani da suka gabata akan Usman ibn Affan, wanda ana kira shi da suna Usman ibn Affan ibn Abil As min bani Abd Shams bin Abd Manaf al-Umawi. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suka musulunta da harko-harko. Sannan kuma mun ga cewa ana kira shi da suna Zunnurain, ma'abucin haske guda biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura mishi ɗiyan shi guda biyu, ya'ani aka aura mishi Ruqayya bayan ta rasu, kuma aka ba shi Ummu Kulsum. Waɗannan guda biyun gabaɗaya ɗiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, wanda Usman ya dace da samun aurensu. Kenan babu laihi idan aka aura wa mutum mace idan ta mutu a bashi kanwa, ko kuma aura mishi kanwanta, wannan babu laihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka da Usman ibn Affan, amma ba hada su ba lokaci guda. Wannan kuma ya daga cikin abin da aka haramta, wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Allah ce haramun ne ku hada tsakanin ya da kanwa karkashin igiyar auren mutum guda. A jahiliya suna yi, sai mutum ya auri ya kuma ya auri kanwa, kuma duka suna karkashin shi. Kaga wani jagurgulu sai jahiliya. Addinin musulunci dai zai soke haka, bai kamata ba, ba yi haramun ne. Wa an tajma'u bainal ukhtayn. Usman ibn Affan, Allah kare yarda a gare shi, yana ɗaya daga cikin mutane guda goma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su albashirin ƴan aljanna ne. Sannan bayan haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, wa huwa anhum radin, manzon Allah yana mai halin yarda da su, Abu Bakar, Umar, Usman, Aliyu da sauransu. Manzon Allah yana halin yarda da su ya bar duniya. fattafaqa ha'ula'i ala taqdimi Usman, sai waɗannan sauran da suka yi saura kenan banda Abubakar banda Umar, yanzu da suka yi saura suka yi ittifaqi cewa Usman shi ya kamata ya zamanto jagora, ko kuma ya zamanto shine za a gabatar da shi akan jagorantar a cikin abin da ya shafi al'ummar musulmai. Akwai wani littafi da Mahmud al-Misri Abu Ammar ya wallafa, iya kira shi da suna al-asharatu al-mubasharuna bil janna, ya ambaci waɗannan sahabbai guda goma cif, shi littafi ma ya musu guda wanda su kadai ne a ciki, babu wani wanda ba su ba. Abu Ammar al-Misri yake cewa a bangaren da ya shahi musulumtar Usman ibn Affan, yace wali islami Usman ibn Affan qissatun ma zala yarwiha ruwat, game da abin da ya shahi musulumtar Usman ibn Affan, yace akwai wata kissa wadda ba a gushe ba masu rawaitowa suna rawaito ta ila yawmin hadha, yace zalika annahu hina balagahu fil jahiliyyati anna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallama زوج ابنته رقية من ابن عمها عتبة ابن أبي لهب. لوقتين ده لا باري يسكي عثمان ابن عفان شيوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوقتين ما باش أن دمتها. يا أورد يشي رقية جوال دون وينشي دعك كده شيء نسونا عتبة ابن أبي لهب. كذا أبو لهب ينا بتصيم بابا جمان الله صلى الله عليه وسلم. To kenan kamar auren kuzuroni ne akai ko na makamancin wannan kenan, dai aka daura mushi Ruqayya kenan dan Abu Lahab. Lokacin da labari ya iske Usman cewa ai an dauki Ruqayya an ba ma Utba ibn Abi Lahab, nadima ashaddan nadam, yayi nadama ba ta wasa ba, li'annahu lam yasbiq ilaiha, saboda ba shi bai rigayi ba Utba neman auren Ruqayya, yayi nadama akan haka. Kamar kana neman auren wata sai ka ji wuf wani ya riga ya fada, sai dai a barka kai da nadama. To irin wannan nadama ita ce Usman ya shiga, yana takaicin aka bai riga shi shiga ba. Sannan kuma walam yahzu bi khuluqiha rafi'a, yana takaicin bi muruba da halayenta da ɗabi'unta ita Ruqayya ar-rafi', halaye waɗanda suke maɗaukaka, ya salama, wanda yake nuna maka nagartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ba kafin annabtar ta zo, dama nagartaccen mutum ne. Kaga anan iyashi ta sifantu da halaye masu kyau wanda Usman yake takaicin rasa ta a matsayin mata, kuma abin da yake nema shine bi khuluqiha ar-rafi', sannan kuma wa baitiha al-'ariq, da gidan da ta huto daga ciki saboda babban gida ne. Abinda ake cewa babban gida, kaga a lokacin ai manzon Allah ba kudi gare shi ba, yawa, sannan kuma ba a lissafa gidansu a matsayin ɗan sarauta ne. Kenan me babban gida? Mutunci da hali mai kyau, mutunci da hali mai kyau. Idan zama to akwai halaye da ɗabi'u, to wannan shine babban gida. Amma duk inda kuke jin kanku cewa ku inna daban ne, idan zama to ar-raza'il, duk wani lalataccen hali akwai tare da ku, ina mutunci yake kuma? Babu. فدخل على اهله مهموما علي عفوا عثمان sai shigo cikin iyali ko kuma cikin gidan shi, sauran famin shi yana mai halin shiga cikin damuwa, yana shigowa sai ya iske wata ƴar uwar mahaifiyar shi, ana kiranta da suna Su'da bint Quraiz. Su'da bint Quraiz wa kanat hadhihi imra'atan hazimatan 'aqilatan 'atilatan fi sinn fasarrat 'anhu, wannan macen ta kasance mace ce wadda hazima, mace ce mai kokari a cikin al'amura, aqilatan tana da rinjayen abin da ya shafi kwakwalwa, sannan kuma ta'inatan fi sinni tana da shekaru masu yawa. Fasarrat anhu, sai take bashi labari cewa wa basharathu bi zuhuri nabiyyin, take bashi albishirin bayyana wani annabi wanda yubtilu ibadatal awthani, yana zauwa zai lalata abin da ya shahi bautan gumakai, dukkan za a nuna cewa ba haka nan bane ba, bauta ma wani Allah ne. Wa yad'u ila ibadatil wahidid dayyan, zai rika kiran mutane zuwa ga bautan daya, wannan shine Allah subhanahu wataala. Wa raghabathu fi dini zalika annabi, ita wannan baiwar Allah Su'da bint Quraiz ta rika raggaba shi, mana ta rika kara min karfin gwiwa, ta rika kwadaitar da shi game da al'amarin addinin wannan annabin da ya bayyana. sannan wabasharatuhu bi annahu sayanalu indahu ma yabtaghihi, ta bashi labarin cewa in dai kai mutum ne nagartacce mai son abu tsarkaka, to tabbas in ka shiga wannan addini zaka same shi, zaka samu abin da kake neman. Kala Usman, sai Usman yake cewa fantalaqtu wa ana ufakkiru fi ma qalat mukhalati, yace sai na huta ina mai tunanin abin da wannan ɗan uwan mahaifiya za ta faɗi mini. Falaqitu Abu Bakr, sai na haɗu da Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, wa haddathtuhu bima akhbaratni bihi, sai na ba Abu Bakr labari gaba abin da Su'da bintu Quraiz take ba da labari. Fa qala, sai Abu Bakr ya daga baki yake cewa wallahi laqad sadaqat khalatuka, ina maka rantsuwa da Allah ɗan uwan mahaifiyarka gaskiya ta faɗi maka, in dai kana buƙatar nutsuwa a rayuwa to ka je zuwa ga addinin wannan bawan Allah. Wa basharatka bil khairi ya Usman, albashiri ta maka da alheri ya kai Usman, sannan kuma Usman Abu Bakr yake cewa ni sanin da maka, wa innaka la rajulun aqilun hazimun ma yakfa alayka alhaq, na san ka mutum ne kai haziqin mutum, mutum mai hankali gaskiya ba ta boyuwa idan ka. Wala yashtabihu indaka ma'al batil, sannan kuma ƙarya ba ta rikicewa da gaskiya, karasa ina ka sa gaba. Nan Abu Bakr yake yabon Usman cewa ga halin ka nan. Summa qala li, sannan sai yake ce mini, ma hadhihi al-asnam allati ya'buduha qawmuna alaysat min hijaratin summun la tasma' wa la tubsir, yace ya kai Usman, Abu Bakr yake cewa Usman, waɗannan gumakan da mutanen mu suke bautawa, ga sunan suhubal sulata su'uzza, ga sunan duka ajejjere a gindin Ka'aba, wai waɗannan abubuwan da mutanen mu suke bauta ba, alaysat, shin ba su kasance ba hijaratan, duwatsu ne, sannan kuma ba sa ji ba sa gani, duk abin da za ka yi a gaban su ba sa ji, kuma duk abin da za ka yi a gaban su ba sa gani, to ya za a baya ji baya gani bai da hankali, sai an ɗauka sai an ajiye kuma ya zama Allah. To wannan shine da'awa da za ka ba mutum daga cikin al'adillatul aqaliyya, a lokacin da ka haɗu da mutum wanda kake so ka ja hankalin shi zuwa ga addini, amma ba uwan shi da Qur'ani bai ma shiga musuluncin ba, kaga ba ka ce ni Allah ya ce ba, ba za ka ce mushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba, me za ka mushi, za ka kawo mutum hujja da al'adillatul aqaliyya, dalili wanda yake kama hankali, ya duba sama ya duba ƙasa, wake tahiyar da su, wake gudanar da su, rana take hutowa ta faɗa, wane ne kaza, to kaga irin wannan wa'azin da Abu Bakr yamma wa yamma Usman, tunda Usman a lokacin bai musulunta ba. Qultu fa qultu bala, sai Usman yake cewa a yace Abu Bakr yace eh wallahi wannan gumakan da ake bautawa bissa ji bissa gani. Fa qala wa inna ma qalatuhu khalatuka ya Usman qad tahaqqaqa, sai Abu Bakr yace shikenan, ai abin da ƴar uwarka ta faɗa gashi ne ya tabbata a gaba inda kai ma ka tabbatar. Falaqad arsala Allahu rasulahu, haqiqa Allah ya aiko da manzon shi al-muntaqab, ai al-muntazar, wanda dama zaman jiran shi ake, Allah ya aiko shi. Wa ba'athahu ila an-nasi kaffatan bidinil huda wal haqq, Allah ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya da addinin shari'a da gaskiya. Fa qultu, sai Usman yake cewa Abu Bakr wa man huwa, wane ne wannan mutum? Kaga tun labarin da aka bashi a baya, an bashi labarin bayyana addini zaka samu warakan zuciyar ka a ciki kaza kaza, amma dai ba a bashi labarin wane ne ba, sai ke tambayar Usman, Abu Bakr wane ne wannan? Fa qala, sai Abu Bakr yake ta innahu Muhammadu ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, sai yace ai Muhammad dan Abdullah dan Abdul Muttalib ne. Fa qultu, sai Usman yace as-sadiqul amin, mai gaskiya amincaccen nan? Fa qala Abu Bakr na'am, Abu Bakr yace kware da gaske shi, innahu huwa, lalle shikin shi ne. Fa qultu, sai Usman yake cewa Abu Bakr fa halaka an tashabani ilayhi, yace da Allah rakani wajen shi. Kaga tuni musulunci ya riga ya dira cikin zuciyar shi, yanzu furta ne kawai zai. Fa qala na'am, sai Abu Bakr yace kware da gaske, wannan shi komai sauki. Sai Abu Bakr ya jagorance shi, wa madaina ila annabi sallallahu alaihi wasallam, muka je zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani, Usman yace lokacin da manzon Allah ya ganni, qala, sai yace ajib ya Usman da'i Allah, ya kai Usman ka amsa wa mai kiran Allah. Sai manzon Allah yace fa inni rasulullahi ilaykum khassatan wa ila al-khalqi 'ammatan, ni manzo ne Allah ya turo ni zuwa gare ku Quraishawa a keɓance sannan kuma wa ilal khalqi amatan zuwa ga sauran al'ummar duniya kuma gaba daya kenan Allah ya aiko ni zuwa gare ku qala usman sai usman yake cewa fa wallahi ma in mala'at aini minhu yace wallahi idan wanda na daga naga na hada ido da shi ido na ya cika idan shi yake ta wasami'tu maqalatahu naji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace hatta istarhatu lahu wa saddaqtu risalatahu kai tsiye na gaskanta abinda ya ambata mune thumma shahidtu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta musu ga cancanta sai Allah kuma wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne to wannan shine tarihin musulmtar usman ibn affan Allah ya kare daga gare shi to waɗannan bayan Allah kaga ga irin matsayar da suka matsayar abinda suka taka game da abinda ya shafi addini sun kai sun kawo a lokacin da addinin yake da tsananin wahala ba ni yanzu ba zaka musulunta ba wanda san ka musulunta zaka yi aiki addini ba wanda san kai a wancan lokacin muraqaban mutane ake ana sa musu ido kowane lokaci me suka yi ina suka dai me suka ce ba wani fada za su yi dai face ana binciken su a wancan lokacin waɗannan bayan suka musulunta a matsaya ta gaba ta Usman ibn Affan shine mawqifuhu al-Khalid fi tajhiz jaysh al-Usra matsayar Usman ibn Affan wajen shirya jaysh al-Usra rinduna ta lokacin tsanani wata rinduna ce ita ce ghazwatu Tabuk yakin Tabuk da aka kai malike cewa ja'at ghazwatu Tabuk wan nas fi usratin shadida yakin yazo mutane suna cikin tsanani ana cikin tsananin halin rayuwa wa hina tabatil thimar sannan kuma a lokacin duwan abin da ka sani na diyan marmari a lokacin yani na wanda yake da garka yanzu lokacin aje a rika hudowa ne ana kaiwa kasuwa ana saidawa sannan kuma wa tazallalatil azlan sannan kuma inuwa suwa sun yi irin kyaukin nan yanda in mutai shiga inuwa baya so ya huta wan nasu yuhibbuna al-maqam mutane suna son zama wa yakrahuna al-khuruja ba sa so su huta ana bala'in zahi ga itace nan ga garake sun yi diyan marmari sannan kuma ga itace sun saki ganyen su inuwa ta zama to inuwa ce nagartacciya wa khassa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muslimina ala al-jihad wa hadda ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina ala al-jihad mazalla sallallahu alaihi wasallam sai ya kwadaitar da sahabbai akan zuwa jihadi wa raghabahum fihi wa amarahum bis sadaqa ya haumin bari ya kwadaitar da su ya zaburar da su sannan kuma ya umarce su akan cewa kowa ka sadaka imana kowa ya kawo abin da yake karhi za a hada saboda akwai waɗanda ba su da abin da za su hau ba su da makamin da za su rike amma kuma suna su yi jihadi irin sunan Allah ke ba da labari a cikin suratul tauba wa ma ala alladhina idha ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dami hazaran alla yajidu ma yunfiqun zaka ga mutane suna kuka saboda basu samu abin da zasu hauka ko makamin da zasu rike istihyaqi to ana kawowa kowa ya ka abin da yake kare saboda hada da sai manzon Allah ya hau minbari ya fada kar ya ja hankali fa hamalu an-nas sadaqat kathira sai mutane suka rika doko sadaka da yawa suna kawowa wa kana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu awwal man hamala bi malihi kulli shine farkon mutum wanda ya huto da dukiyar shi gaba dayanta kwar gaba daye kakkabe huto da ita dukiyar shi a lokacin ta kai 4000 dirhami 4000 ya kawo ya ajje a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ajja manzon Allah ya ce mushi ya Abu Bakr hal abaqaita li ahlika shay'an ni kabar wa iyalinka fa qala Allah wa rasuluhu yace na bar musu Allah da manzon shi thumma jaa Umar sai mutun na biyu kaga ni sun je da kansu kamar da ba shi yake ta algori ta gwada kaga da akai ba kai sai abokai da fara kawo sannan kuma Umar ya biyo bayan shi Umar sai ya zo binisfi malihi shi kuma sai ya raba dukiyar shi kashi biyu misali ya da miliyan 10 sai dauko miliyan 5 ya kawo sai ya aje وحمل العباس ابن عبد المطلب وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالا سنة العباس ابن عبد المطلب سنة طلحة ابن عبيد الله وأن الله قال الرأي غريس وسواسك توكو دوكي سكاو جمع صلى الله عليه وسلم وحمل عبد الرحمن ابن عوف إليه 200 أوقيا شكم عبد الرحمن ابن عوف سيدك أوقيا تريبيو وحمل سعد ابن أبي سعد ابن عبادة رضي الله عنه إليه مالا سنة سعد ابن عبادة شما كواسو دوكي كاو وكذلك محمد ابن مسلمة وتصدق عاصم ابن عدي بتسعين وسقا من التمر sana ga samu ɗaya daga cikin sa wanda wasu daga ciki suka kawo dabino Asim ibn Adi shi kuma ya kawo wusuki 90 wusuki gomiya tara na dabino wannan bangaren da ya shafi maza ko sannan wan nisa'u suma mata aiwa yu'inna bi kulli ma qadarna alayhi suma suna agazawa suna taimaka da duk abin da suka yi ƙarfi قالت ام سنان الاسديه ام سنان الاسديه تجي تشيوا الله قال يرضى غريتا تتي لقد رايت ثوبا مبسوطا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه يتي ياغا وني تاغا وني كلي كو تسما اشهودي ا غبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ا داكن عائشه تجي تشيوا فيه مسك وخلائم واقرط وخواتيم a cikin wannan abinda a kallon da aka shuhuda akwai zobe akwai warwaro akwai kwandage akwai wane ne duk wani abinda ka sani na zinariya na ado na mata an kawo an zuba a saman wannan kallon yace yake take cewa wa qad muli'a mimma ba'atha bihi an-nisa'u yu'inna bihi al-muslimina fi jihadihi iya daga cikin abinda mata suka aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ma gudun musu ce da taimakon su ka duba maza su mata su babu wanda yake tsaya a bar shi a baya wannan sune sahabbai mazan su da matan su Usman ibn Affan Allah kada yarda a gare shi shi kuma Usman kamar yadda Abdurrahman ibn Samura yake ambata cewa Allah kada yarda a gare shi anna Usman ibn Affan Usman dan Affan ja ila annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi alf dinarin fi kummihi ya ruko wani wata garara ko kuma ce wani me yake kira shi burgami a cikin wannan burgamin akwai dinari 1000 hina jahaza jaysh al-usra lokacin da ya aka shirya rundunar ta tahiyakin tabuka yana zawwa a cikin wannan burgamin nan fanatara ha fi hijri ya zazzage a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fara'aytu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha sai daga manzo Allah yana dokan wannan dinarin yana sa annin shi yana huddawa yana doka yana juyawa waya kulu yana cewa ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm ba abinda zai kara cutar da Usman daga wannan abin da ya aikata a yau wannan shine Usman ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm manzo Allah sai da maimaita kuma sake maimaitawa wannan ya daga cikin ayyukan da shi Usman yayi daga cikin mafi girman ayyuka da ya banda wannan sannan kuma akwai gudunmuwa da ya bada wajen bi'ir Ruma wata rijiya ce wanda take mallakar wani bayahudi lamma kana almuslimuna la yajiduna alma al'azba musulmai ba sa samun ruwa mai dadi wanda za su sha a wannan lokaci allazi hum fi ashaddi alhajati ilayhi suna da tsananin bukatuwa zuwa ga haka kama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi a cikin sahabbai sai yake cewa duk wanda ya samar wa musulmai ruwan da za su rika sha manzon Allah ya ce tilka safaqatu rabiha wannan shine cinikayya wanda yake mai riba fa qala man hafara ruma falahu aljanna manzon Allah ya ce kai duk wanda ya mallaka wa musulmi wannan bi'ir ruma madalla ce wannan mutumin sakamakon shi gidan aljanna ne fa qama usman radiyallahu anhu sai usman ibn affan sai ya tashi fa faza bi thawabi kullin man shariba sharbata ma'in aw tawadda min hadha alma usman ya dauki dawainiyan da dokan sayan wannan rijiya gaba ɗayan ta sai zaman to ya dace da ladan duk wanda ya sha ruwa a wannan wajen ariba yake duk wanda ya zo ya alwala usman iya da kamasho kuma la'alla wannan rijiyar har a yanzu tana nan wannan ya daga cikin ayyukan Usman ibn Affan ka duba waɗannan bayan Allah da wannan aikin da suke a wannan lokacin
kai waɗannan almuhajirin ka duba kawai hijira da suka yi daga garin Makka suka bar duk abin da suka mallaka suka zo garin Madina ba su da komai ba su da kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a yau wanda zai huto ayi banta waɗannan mutane shi me yake da sunan addini wani irin aiki ya gabatar da sunan addini bal hasali ma zaka samu zage-zagen da yake duka yana da alaka da abin da yake samu na duniya su go duniyar ce suka bari ya bar shagon shi ya bar gonar shi ya bar garkan shi ya bar kannun mahaifin shi da kannun mahaifiyarsu da yayu su fami shi gaba daya ya tattara gaba daya ya komo garin Madina bai san kowa ba kowa bai san shi ba to ba abin da yake da dukiya waɗannan su ne waɗannan bayan Allah da suka kawo addinin nan zuwa ga yau haka wajibi ne ga dukkan mutum mai imani su waɗannan mutanen bayanin da wanda na karshe akan Usman ibn Affan a cikin wannan littafi na al-ashara al-mubashshiruna bil janna al-habibu sallallahu alayhi wa sallam yubashshiruhu bi shahadati wal janna manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ma Usman ibn Affan al-bushrin cewa dan aljanna ne mali ce wa hahiyal bushra bi shahada wa bil janna yazifuha ilayhi as-sadiq al-masduq alladhi la yatiqu anil hawa in huwa illa wahyuha manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yake ba Usman ibn Affan labarin da albushirin cewa dan aljanna ne bakin da baya ƙarya ko ba taɓa sanin ƙarya tare da shi ba sannan baya furici da duk abin da yake san rai ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Allah ƙara da gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ala hira'in wa huwa wa Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Talha wa Zubair fataharrakat sakhratun bazalla yana saman wani wata farfajiya ko saman wani falani da shi da Abu Bakar Siddiq da Umar al-Faruq da Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Talha ibn Ubaydullah da Az-Zubair ibn al-Awwam fataharrakat as-sakhra sai wannan dutsin yake fama ya motsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihda bazalla cewa wannan dutsin ka nutsu fama alayka illa nabiyyun wanda yake saman kanka annabi ne wa siddiq da siddiqi wa shahid da shahidi waɗannan mutanen su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna su sannan bayan haka na hadisi na biyu hadisi Abu Musa Allah ƙarin ra'a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala haidan manzalla ya shiga wata garka ko wata bayan wani katanga wa amara bi hifzi babil ha'id sai umri akan ayi gadin kofar wannan garkai fa ja'a rajulun yasta'zinu sai wani mutum yazo yana neman izini fa qala sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce idzan lahu aka zo aka ce ana neman izini shugowa manzo Allah ya ce ba shi izini wa bashirhu bil janna kuma ka bashi albashirin cha da aljanna ne yace fa idza huwa Abu Bakr fa idza huwa Abu Bakr kaga anan abinda zamu gane wanda yazo neman izini neman izini kawai yazo nema ba tare da ambata sunan waye yazo ba yace taya zamu gane aka fa idza Abu Bakr kwatsam da aka bude kowa sai aka waye sai aka Abu Bakr Siddiq kaga anan manzalla yana magana ne da wahayi sako ya iso zuwa gare shi ta ga Abu Bakr a kofa yana neman izinin ya shigo a bashi izinin ya shigo kuma a bashi albashirin cha da aljanna yace sun maja a akhar sai wani mutum kuma yazo kaga bai ce Usman ba inda sura ne bai ce Umar ba kuma da sura kawai zai faɗi yace sun maja a akhar yasta'zinu fa qala lahu sai wallahi yace wa mai tsaran kofar nan idzan lahu wa bashiru bil janna bashi izinin ya shigo kuma ka bashi albashirin dan aljanna ne fa idza huwa Umar ana bude kowa sai aka ashi Umar ibn Khattab ne ثم جاء اخر سي wani uku su yazo yasta'zinu yana neman izini ya shigo fasakata hunayhatan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayin dan shuru kadan ba irin amsan da ya bara na fari ba summa qala sai yace to idzan lahu wa bashirhu bil janna ala balwan tusibuhu ba shi izini ya shigo kuma ka bashi albashir dan aljanna ne sai ce ala balwan tusibuhu akan wani jarraba wanda zai same shi yace fa idza huwa Usman ibn Affan ana bude kowa sai aka ga Usman ibn Affan kuma jarraban ta same shi a cikin rayuwar shi yanayin da aka kashe shi da sauran abubuwar suka fitattun da suka biyo baya waɗannan mutane su ne mafifita a cikin wannan al'umma kuma ubangiji subhanahu wataala shine ya fifita su akan saura da aka zabe ne na Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha sawa'un mutum ko ya amince ko kare amince da Allah riga ya kare kuma shi Allah shi yake da al'amari min qabl wa min ba'd shi yake yarda kuma ya yarda da su da aka Allah kara yarda da waɗannan bayi nashi kuma wannan iya daga cikin halin masu imani wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman amma duk wanda kaga yazo yana zagin wanda suka gabace shi akan tabarkin to tabbas wannan mutumin yana tada maka shukura ne kuma alama ce akan cewa mutumin kirki bane mali yace wa ba'dahu al-faruq min ghayri iftira wa ba'dahu usman fatru kilmira kenan bayan umar usman ne fatru kilmira kabar duwar abin da yake jayayya ne sannan usman shine daya mutumin da aka ce shine mai kunyan wannan al'umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle zan ji kunyan mutumin da malaika suke jin kunyan shi ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika shin bazan kunyaci mutumin da malaika ba na ji kunyan shi ba wanda kuma kaga kunya addini ne kunya imani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhaya shu'batun min aliman kunya wani kaso ne daga cikin abin da ya shahi imani shine wanda yake cewa fala wallahi ma fil aish khairun wala dunya idha dhahaba alhaya yace wallahi a duniya a cikin rayuwar nan babu wani alheri sannan walad duniya kai duniyar ma akan kanta micece idza zahabal haya'u idan zaman to babu kumya wanda shi da abinda mazallan ambata a cikin hadisi ingantacce cewa inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shita iya daga cikin abinda aka riska a cikin karantarwar annabawan farko shine kumya duk mutumin da bai da kumya mazallan ce to aka ta abin daga dama daka Usman shi yake wasafta da cewa shine mai kubiya wannan al'umma bale yace wa ba'du fal fadlu haqiqan fasma'i minni nizami dil batin al anza'i yanzu abin ga Abubakar Umar Usman sai khalifa na hudu cikon na karshen su kenan bale yace wa ba'du bayan Usman fal fadlu falala ta gaba kai tsaye tana zuwa haqiqan a haqiqance a tabbas fasma'i mali yace ka saurara da kyau minni nizami ka saurari wannan waƙin nawa a wani wuri yake cewa fasma'i nizami hada ka saurari wannan waƙin nawa lil batin al anza'i falala ta gaba tana komawa zuwa ga lil batin ga siffa ta Ali ibn Abi Talib yana da yalwataccen jiki yana da kuma yalwataccen ciki shine al batin al-anza'i wanda kuma gashin shi kamar irin misali irin sanko irin na tsakiyar kai haka to iya da wannan yanayi shi yake cewa al-batin al-anza'i da an huda cikin sabai an san Ali ibn Abi Talib ne to wannan shine na hudun su anan mali yake cewa wa ba'da Usman sarat al-khilafatu ila al-khalifati ar-rabi' wa huwa Ali ibn Abi Talib ibn ammi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam shine Ali ibn Abi Talib dan babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan wa zawju ibnatahu sannan mijin diyar annabi Muhammad wanda tace Fatima wanda manzon Allah yake cewa ita gaba ce a jikina ni gaba ne a jikinta manzon Allah yana ji da ita kware da gaske to Ali ibn Abi Talib shine mijinta dan haka kuma shi Ali nan gurzo ne al-batal al-mujahid al-hafiz li kitabillah imana gurzon namiji ne sannan mujahidi ne kuma ma'ardaci ne ga littafin Allah sannan arrawi lil ilmi al-ghazir arrawaito ilimi mai yawa daga wajen shi fa bay'ahu al-muslimuna muslimai suka mishi mubay'a bayan mutuwa bayan an kashe Usman wanna aqadat khilafatuhu radiyallahu anhu fasara rabi'ul khulafa ar-rashidin alladhina qala fihim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin wannan shine na hudun su wanda shine Ali ibn Abi Talib Ali iya da falololi da yawa wanda kadan daga cikin su na farko annahu ibn ammi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kaga iya dangantaka da manzon Allah ta jini wanda kaga daraja ce mai girma wa thaniha sanna abu nabiyu annahu kana zawju Fatima bintur rasul sallallahu alaihi wasallama sanan kuma shine mijin Fatima diyar manzon Allah sannan wa abul hasan wal husain radiyallahu anhuma sannan shine baban al hasan da al husain samarin gidan aljanna Allah kare yarda a gare su falala shi ta uku annahu al khalifa kuma shine khalifa na hudu falala ta hudu
أنه الذي أعز الله به الإسلام وقمع به الخوارج والفرق الضالة Allah mai girma da buwa ya daukaka musulunci a sababin wannan bawan Allah Ali ibn Abi Talib saboda gwarzo ne wajen abin da ya shahi yaki da kuma abin da ya shahi yin bayani ma na addini sannan kuma waqama bihi al-khawarija shi yake kokarin dakile khawarijawa masu kafirtar da kowa wal firqa dalla sannan kuma da wasu hanyoyi da suke na batattu malice falahu fada'ilun kathira iya da falaloli da yawa daga cikin falalan shi النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرند زأته يائن خيبر مظلت إلا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله مظلت إلا باكو شيلنت وغوبي إذن الله كيب زنبا دوتا قوان متمن ديكي صن الله دمنزو الله دمنزو سيكي صنش عمر يتي بان تبقى انجا قورنتي وسي أول نندنا سونيكي يزمنتو نينيز أباما ba dan komai ba saboda shaidar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa shi wannan mutumin yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son shi ana so ne sahabbai su ba abin da yake gaban su in ba addini ba addini da kare Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da yake gaban su kuma a haka suka kare rayuwar su gaba daya kuma tabbas sun yi an gani kuma sun yi karewa da cikawa suke kyakkyawa ne ana wayewan gari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hutu yake cewa ina Ali ibn Abi Talib sai ka ce ya rasulullahi ibn lahiya yana fama da idanun shi suna ciwo sai manzo Allah ya ce aje a zo da shi aka je aka zo da shi fa basaqa fi aynai sai manzo Allah yayi tohi a cikin idanun shi ya roƙan mishi Allah bashi lahiya kai tsaye take yanke ya warke ba wani dagon da ya samu ba wani san dake lokaci a sai an yi wane ne a kai tsaye ya warke idanun sa komo tarai kaman bai wuce ido ba to wannan iya daga cikin fallar da Ali ibn Abi Talib yake da malike cewa mu ƙara sauran bayanin da malike yake game da Ali yake cewa iya daga cikin fallalar Ali ibn Abi Talib yace mujaddilil abdali madiyal azm mufarrijil awjali wafiyal hazm mujaddilil abdal a wata wannan darura ce ta waƙe amma asali shi mujandilu da nunu za a samu mai maki shaddan za a samu sai ka ce mujaddilil abdali Ali ibn Abi Talib shine mutumin da yake kai maza kasa imana duk wanda suka zo akai gaba da gaba to bai akai labari da izinin Allah shine mujaddilil abdal kenan shi yake kai duk wani da ake ji batsal ne shi gurzo ne ya gagari jama'a to ku hada shi da Ali ibn Abi Talib sannan kuma madiyal azm mutum ne wanda yake da karfar azima mana iya da niyya mai karfi mutane kashi-kashi ne akwai wanda niyyar shi sama-sama ce akwai wanda kuma in ya kama abu kawai da gaske yake babu zancen wasa to iya daga cikin ɗabi'un shi da halayen shi komai shi da gaske yake madiyal azm sannan kuma mufarrijil awjali sannan shi Ali ibn Abi Talib shine wanda yake yayewa mutane tsoro a lokacin da aka zo fagen daga bima'ana idan ka ce mufarrijil awjali ya'ni annahu 'inda al-khawf miqdaman a inda aka zo ake dardar kowa yana dari ya shiga to kawai shi kutsawa yake Ali ibn Abi Talib sannan ba haka nan kuma wafiyal hazm mutum ne wanda yake iya da ka'ida cikin al'amuran shi sannan ba iya da cika al'amuran shi al-hazm sannan kuma zaka same shi mutum ne mai hikima a cikin abubuwan da yake zartarwa kuma yake ambatawa mali yace wafin nada mubdil huda murdil ida yace mujlis sada ya waila man fihi ya waila man fihi tada wafin nada shi Ali ibn Abi Talib mutum ne wanda yake da yalwacacciyar kyauta wafin nada yani kathir al ata mutum ne mai yawan badawa sannan kuma mubdil huda mutum ne mai bayyana gaskiya inda take kawai abin da yake gaskiya ne shi ne abin da zai wannan ya sifanta da haka sannan kuma murdil ida ay musri'il ida al'a'da sannan kuma yana kai makiya kasa duk in aka hadu da shi to da izinin Allah labarin makiya ba zai yi kyau ba mana sai a ci nasara a kansu sannan kuma mujlis sada shi Ali ibn Abi Talib mutum ne wanda yake mujlis sada yana kosar da mai ishruwar jahilci saboda ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi bima da in dai zai baka bayani na ilimi to dole da kai ka gamsu da izinin Allah sannan malai ke ce ya waila ya kai ton man fi hi'tada game da mutumin da yayi ta'addanci akan haƙƙin Ali ibn Abi Talib. To Ali ibn Abi Talib an samu ɗan ta'adda waɗanda suka yi abubuwan da rashin dacewa akan haƙƙin shi. Shi da malai ya ce ya waila man fi hi'tada ya kai ton wanda yayi ta'addanci akan shi. Iya daga cikin ta'addancin da aka yi akan Ali ibn Abi Talib malaiki cewa bi anna sabbahu aw tanqusahu mutun ya aibanta shi ko ya nuna ragan darajar shi kama taf'aluhu nawasib kamar yadda ake wasu mutane ake kira su da suna nawasib sune makiya ahlul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suke yi ga Ali. To wanda kware da gaske duk mutumin da ya haka to yayi ta'addanci akan haƙƙin shi mutun ne mai daraja mai kima mai falala kamar yadda sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da irin waɗannan abubuwa. Sannan kuma alladhina yubghiduna aliyan radiyallahu anhu wa yasubbunahu wa kadhalika al-khawarij kada khawarij su lokacin da abubuwa na fitintinu suka taso mai suka yi ta suka yi Ali ya kafirta. To duk wanda ya faɗi wannan magana hakika ya ta'addanci akan haƙƙin shi. Sannan kuma duk wanda zai faɗi wannan magana akan shi tabbas ƙarya yake. Ali ibn Abi Talib mutum ne wanda yake mai cikakken imani. Kaga wanda suka zo daga bayan suke cewa wai yayi ridda bar musulunci kamar da wasu a yau suke faɗi akan Abubakar da Umar. To waɗannan duka hanyoyi ne wanda suke na halaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye malaitu wa kadhalika min al-i'tida'i fi haqqi Ali al-ghuluw fihi akwai da kuma suke azarbabiya suka wuce gona da iri a cikin bashi a cikin girmama shi wa tafdilihi ala sahaba da wanda zai daga baki ya ce ai duka sahabban manzon Allah yahi kowa alhali bayan dalilan da suka gabata akan manzon Allah yana gabatar da Abubakar da Umar da Usman kama ta kuluhu shi'a kamar da shi'a suke cewa annahu afdalu min Abubakar wa Umar suna cewa yahi falala sama da Abubakar da Umar wa annahu huwa al-haqqu bil khilafa suna cewa shi yake cancanta akan a bashi khalifanci shine dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jini sai dai kash sun mance khilafa ba abu bane wanda ya shahi jini ba mulki bane ba sarauta bace ta gargajiya a khalifanci ba sarauta bace ta gargajiya wanda za a ce sarki wani ya mutu to shikenan waye kamata sai a doko ɗaya daga cikin na jinin shi a baka ake a musulunci ba a musulunci ana duba aulawiyya ne da istihqaqiyya man yastahiq fa yuqaddam wanda kuma shine abin da sahabbai suka yi ko manzon Allah ya faɗi cewa al'umma shi ba ta haɗuwa akan abin da yake kuskure misali a yanzu a ce duk abin da ake gabaɗe a duniya ba daidai bane ba a wannan kuskure ne duk yanda aka kai aka kawo akwai wasu mutane ko da ɗan kaɗan ne su akan daidai suke ko manzon Allah ya faɗi cewa al'umma shi ba ta haɗuwa akan bata to waye yake amsa suna al'umma shi sama da sahabban shi babu to kaga su suka haɗu kuma Ali yana cikin su amma a yau sai wani ya tashi ya ce ai shehi cancanta a lokacin kaga anan wasafin da ake mushi mufarrijil wafiyal hazm mutum ne wanda yake da azama ta kirki duk abin da ya fahimci gaskiya ne akan shi yake tayya amma iya ɗaya daga cikin mutanen da su suka yi mubaya'a ga Abubakar Siddiq a lokacin da ya zama khalifa yayi mubaya'a ga Umar yayi mubaya'a ga Usman amma yau ka samu wani yana aibanta cewa ai shi yayi kamata a ba ma ba wani ya kamata kai alaiti hal ina roƙa ciki wanda kuma abubuwan da suka gabata a cikin rayuwar manzon Allah duka suna nuni akan cewa Abubakar ne gaba ko mun karanta su anan lokacin da mutane suka rika tulla kohonsu daga gehen da yake ya tulla kohonsu da shugo masallaci manzon Allah ya ce a rike kohon kowa banda kofa Abubakar ta kowa aka ne banda tashi manzon Allah yana rishin lahiyar mutuwa yake cewa an umurci Abubakar yayi sallah ga mutane. Aisha ta tirje akan cewa ya baki Allah a sa wani mahaifina mutum ne mai yawan kuka la'alla in ya tsaya a wannan wajen ba abinda mutane za su rika jin ba kukan shi ba. Manzon Allah ya ce Aisha a umurci Abubakar ya sallah ga mutane. To irin wannan abubuwa suna nan da yawa. To da ka iya daga cikin ta'addanci akan haƙƙin Ali mutum ya rika fifita shi akan sauran sahabban gaba daya wanda shi ma ta'addanci ne. Malati wa hadha huwa al-udwan fi haqqi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu min al-khulafa'ir rashidin wa huwa al-khalifatu ar-rabi' fi at-tartib wa fi al-fadl radiyallahu anhu nahnu la najhadu fadlahu ba wanda yake inkarin falalar shi da kima shi da darajar shi da Allah mushi kuma tabbas mutum ne mai daraja ka duba irin abin da aka ambata a baya
miji ne ga diyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma shine yake da jikoki daga manzala yake da jikoki daga wajen shi kuma wannan jikokin nashi guda biyu al-Hasan da al-Husain manzala yana suna daga cikin wadanda yake ji da su a cikin rayuwar shi ka duba sallahu yazo daya daga cikin jikokin yazo ya manzala yayi sujada sai ya dare Hausa man gadan bayan manzala ya zauna ana jira yau manzo Allah ya taso gobe manzo Allah ya taso shuru mala dai daga cikin sabbai yake cewa na dago kaina ko inga lahiya yace sai daga manzo Allah as-sujada kuma dai daga cikin jikokin shi a saman gadan bayan shi a zaune sai da ya sabka manzo Allah ya dago sallallahu alaihi wasallam to kaga ai daraja ta gama zama daraja ta haka waɗannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su wajibi ne ga dukkan mutum mai imani ya yarda ya amince da fallarsu da kiwar su kida مالته فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى او قلا فقد كذب فحبه صن علي ابن ابي طالب كحبهم كما صن ابو بكر ده عمر ني ده عثمان حتما دولي وجب يا وجب اكنك دولي كسوسو دولي كسوشي ومن تعدى دو وند يتعدنتي اكن حق علي كو كما اكن ده daga cikin sahabbai auqala ko kuma ya rage mishi darajar shi da yake da mala yace faqad kazab hakika wannan mutum ya riga yayi ƙarya to yanzu bayan al-khulafa ar-rashidun gudahunhu da Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhum ajma'in to afala la suwa za su biyo baya shine mala yace wa ba'du fal fadlu baqi al-ashara fa ahlu badr thumma ahlu shajara yace wa ba'du bayan wadannan guda hudun fal fadlu falala tana komawa zuwa ga baqil ashara sauran cikon goma kaga an hudu guda nawa guda hudu yanzu wanda ya saura Talha ibn Ubaydullah sanan Az-Zubair ibn Al-Awwam sanan Abdurrahman ibn Auf sanan Sa'ad ibn Abi Waqqas sanan Sa'id ibn aiwa Talha kire shi zama nabiyar Talha ibn Ubaydullah zama nabiyar na shiddan su Az-Zubair ibn Al-Awwam na bako ya zaman to Sa'id ibn Zaid na takwas din su sai ya zaman to Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan na taran su ya zaman to Abu Ubaida Amir ibn Al-Jarrah na goma su sai ya zaman to Abdurrahman ibn Auf wadannan su ne wanda mazalla ya ambace su zama guda ɗan aljanna ne kenan bayan wadancan guda hudu sai wadannan guda shiddan in ka hada ka samu goma shine mala yace wa ba'du bayan haka fal fadlu falala baqil ashara tana komawa zuwa ga sauran guda guda sauran kenan cikon goma nan yace fa ahlu badrin sai ma'abuta yaqin badar kenan daga al asharatul mubashiruna bil janna din sai wannan suka tafi yaqin badar fa ahlu badrin ma'abuta badar badar shine yaqin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shi a shekara ta biyu bayan hijira kuma an yi shi ne saboda daukan fansa kuma Allah subhanahu wataala ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa zai bashi ɗaya daga cikin ihdal husnayn ko a bashi wannan runduna mala wannan fataken ta suka zo daga ƙasar Sham na Qurayshawa ko kuma idan aka zo aka yi yaki mazalla ya ba mazalla ba Allah ya ba mazalla sallallahu alaihi wasallam nasara mazalla sallallahu alaihi wasallam ya hutu da wasu daga cikin sahabbai a lokacin ba a nuna dole bane ba wanda yake da dama yazo a tayi sai wasu mutane suka huto kusan 310 wasu malaman tare suka ce 13 suka ce 12 wasu suka ce 14 suka ce 17 suka ce 16 an 310 to waɗannan da suka huto suka tare wannan kafila ta Abu Sufyan wanda ta huto daga ƙasar Sham Abu Sufyan sai yayi wasika zuwa ga mutanen Makka ku huto ku kare dukiyarku ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai tare ta yi amshe muku dukiyar a lokacin Amr ibn Hisham shine Abu Jahl ko aka tashi aka kada kururuwa ai an rena su dole ne su tashi su kare dukiyar su za su zo su nuna musulman nan su ba wato komai suke ba aka hada duk abin da za a hada aka daka gari aka yi tanadin giya aka yi tanadin mata aka kwaso su kusan mutum 1000 guda aka taho ana cikin tahiya sai Abu Sufyan sai ya rubuta wasiƙa cewa wannan rundunar fa ta samu tasha bi mana ba yanda za a yi mutanen garin Madina su yi tare shi kenan me ya kamata Abu Jahl sai sai su koma yace a ba za su koma ba saboda su mutane ne masu daraja masu wane ne dole ne su zo yakin badda su zo daidai rijiyar Badar ko su hadu da musulman ko kuma ya zamanto anan dai su yadda sansani su yi kaman wata guda ana shan giya ana kidi ana waka saboda su nuna wa musulmai cewa su ba kan wallah sama ne to a haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kadarta abin da ya kadarta faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sai suka hadi yanzu da aka hadi ashe shi ba Allah jini ne ke dokan shi saboda anan ya zamanto mas'atu ra'si ana aka kai aka kawar da shi da duk wasu kiwakimin da ake ga cewa manja ana aka kashe su da haka waɗannan da suka ta yakin Badar suna kenan bayan al-ashar al-mubasharuna bil janna sai waɗanda suka ta yakin Badar waɗannan mutanen su kuma kamar yadda zo a cikin hadisi ingantacce Abu Dawud ya zo da shi hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittala Allahu ala ahli Badar Allah mai girma da buwaya yayi tsinkaye ga ma'abuta yakin Badar a cikin musulmai fa qala sai Allah yake ce musu i'malu ma shi'tum ku aikata abinda kuka ga dama kada gafartu lakum Allah shi na gafarta muku an gafarta musu yi abinda suke so an rige an kare sai dai za su yi abinda suke so sai abinda Allah da manzon shi suke so wanda wannan shine kuma abinda yasa suka samu wannan matsayi to bayan ahlu Badar mali ce summa ahlu shajara wannan insha Allah ta'ala a darasi na gaba zamu tashi akan su kenan sun ahlu shajara kenan wadanda suke ma'abuta bai'atul ridwan kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Usman Ali sai sauran cikon al-ashar al-mubasharuna bil janna sannan sai wanda suka tafi yakin Badar sannan kuma sai ma'abuta bai'atul ridwan wanda za mu ji bai'atul ridwan ya aka yi ta kuma sannan wace irin nasara duk da cewa a zahiri ana ga an ci nasara akan musulmai amma wani irin nasara ne Allah tabbatar ga masu imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
الله أكبر الله أكبر الله